بسم الله الرحمن الرحيم. شو يتي قريت خير مرائي أنو نامو بيين أبنغني ناكيشي بخير الخلق كما بيين هلتر الله ناكيشي أنا محمد نفشك ونندي شافي وكنت والأسواء دمونانا وكل برائي كما شافي دكا متجايا وحيج شوقي يموت شوقينا والمحبة دسويا ورنا درامي و din rahmat da kaga nayi to yaban manzo Allah ne shaukin ne ke rahmat da ni in kaga nayi ki ba kuma shaukin ne waraka ne ya hana ni bacci izna ma ahlu khibai yayin da mabutan runfuna suke ta bacci kowa yana cikin daki yana ta shirga bacci amma ni ido na biyu inna alayhi salatu wallahu salamu yohannes ne din sai fara takaddata tana daibe min cewa wani kisi da ta wajen da nake rubutun walakalaki da kwatan harshe na jiharan abili wa kalbi zuciyata usuhu bishifai dai muke wata da warakata ne daga ma'aikin Allah Muhammadu annabi Muhammadu mukhtarul ilahi abin zabi na halittar Allah nabiyuhu kuma annabin Allah alayhi atat ayatuhu bisana'i ayoyin alqurani sun zo daga Allah ta'ala da yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama falam anahu ba wani abin biyo mu a wajen mu gairar Mustafa idan ba annabi Muhammad ba shi kadai ne abin bi last totalian siwa zikiri ba wani abin karantawa idan ba ambaton ma'aikin Allah da alqurani ba kullu malama malaikai masu zargi ku kame ba kunan ku daga zargin mu halidin gairar zikiri yanzu ya zama an ce ga wani addini amma ba la ilaha illallah a cikin ba karatun alqurani wa sunnatul latin anil mustafa sa da kuma sunnar annabi Muhammad wacce ta inganta daga ma'aikin Allah fatika dawai fatilka dawai kai wannan fadi shine magani na anas ba khilafin baina daha wa gairihi yanzu a kafa wani sabani tsakanin daha da wani a ce daha ya fadi magana a ce wani malam wani ya fada to wai ke ta maganar malam wani ko wani ya fada Shehu Ibrahim inda aka ce in ka ji an ce wani ya ce kaza to ana magana ne akan wasu mutane a ce wani malami ya ce ko wani shehi ya ce ko wani annabi ya ce amma idan manzo Allah ya ce to ba a ce kuma wani ya ce iya nan za a tsaya to shi wacce yanzu aka fa sabani tsakanin da da wannan sa ya rawu labibun da yake ganin sararrauna shi wannan wani ma'aikin Allah gairar aini abai kai wallahi shine tsantsar makanta a ce ga wani ya fada magana annabi ya fada kace wai wane ya fada a ba ai inda aka ce manzo Allah ya fada to kowa sai ya shiru to shine shi wacce aya da su ya ku mutane halil hazara kubar sururi zancan banza kenan wadansu suna cewa halil hazara kubar wasa to ba haka bane ba wasa a sunan lokacin tana nufin sururi zantuka marasa amfani su ake nufi kubar zantuka marasa amfani wa kafur muhammadin kuma tabarkin annabi muhammad kai wallahi idan ku kuka saba manzo Allah ba ku ba hanyar sa ba tare wani da harajjar da marayi za ku ganna mutakan zamani ba ruwa na da ku ni ma nayi muku ba a'a Shehu Ibrahim muhammadu annabi muhammadu khairul alamina fiyayyan halittar Allah muhammadun annabi muhammadu rasulun manzan Allah aminun amintaccen Allah sunan marocin haske wasana'i da kuma daukaka fasihun mai tsananin fasaha bazikun mai cikakken wato ilimi laysa yadiku anil hawa wanda baya magana ta son zuciyarsa balil wahayi bar duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah watanzili kuma saukowa ne da aka yi daga Allah shine alqurani wahayi sama'i wahayi ne da ya sako mana daga sama alaikum bi abdillahi na muku wato ainihin nasiha da gargadi da cewa ku rike igiyar Allah shine alqurani lil abdi wasiqan ku yi riko ka fara ga wannan bawa na Allah shine da Muhammadu ku rike mai jin Allah fadati dawi sukira wannan wato ainihin na fadati dawi sukira duk wata hanya da ta karkace wacce a cikin ta babu la ilaha illallah na haji shaqai wannan ita ce hanyar siya hanya ce ta mutiyata eh hanya ta babu la ilaha illallah ba zikiri to wannan hanya ce ta siya Allah kiyaye mu. Shin yace wa in qulta alzal wimtu nahas Muhammadin idan aka tambaye ka kai wannan dariqa da kuke karantawa ta tijariya wannan wurin nahas Muhammadin hanya ce ta Annabi Muhammadu to karkan shi idan aka tambaye ka a kula da amka ce eh hanyar manzon Allah ne wurin ni laili sabai muna wurin ne dan neman samun tsarki a gurin Allah ta'ala dan neman tsarkin zuciya fa mal min illa zikrillahi wahdahu ba kuma a cikin wurin tijaniya sai ambatan Allah shi kadai eh idan muka taro cikin juma'a abinda muke cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka muke cewa ba ta muke la ilaha illa shehu ba a'a ba haka muke cewa ba kowa ma ya sani eh sannan kuma na astaghfirullah ba astaghfiru shehu ba eh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba ta miki Allahumma salli ala shehu ba kawai la ilaha illallah astaghfirullah wa astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa Allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyati ala Muhammad kenan eh Allah kai salati da aminci ala aynir rahmatir rabbaniyati a bisa tsantsar rahama ta ubangiji shine ala Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kamin to wannan shine abin da muke karanta Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina abisa shugaban Muhammad ala Muhammadu al-fatih lima aqulika mabudan abin da aka kunne wal khatim lima sabaka cikamakin abin da ya rigaya shine na karshe a cikin annabawa khatim lima sabaka nasrul haqqi bil haqqi mai taimakon gaskiya zuwa gaskiya wal hadi mai shirata wa ila siratikal mustaqim Allah ya zuwa tabarkin ka madine Dewa aku wanda masa kece ayi suyan tijaniya abin da suke ce astaghfirullah 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 dai ba sa ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kasan idan mutane ba su da karatu akwai shirmi idan ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi in ka kuma yin saban to kai laifi da ka ce wa atubu ilayhi kuma kai kan san zaka kuma yi shine shi shi wajen ci astaghfirullah kawai Allah na tuba shikenan iyana in ka kuma yi da ma tuban kake ta yi ba ka fasa bane to aka ce wa atubu ilayhi to ka zo mutumin banza kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi ya kuma zaka sake dawowa to shine ma'ana abinda su zubaye suke ta kai irin wayannan akwai abubuwa da yawa wanda haka ne amma kai baka kai karfin da zaka iya wannan ba to sai a ce dauki na kasa kasan kai kai wannan to maka matafiyar take kowa da irin kuma hawa-hawa ne inda ake kaiwa mu kuma yi ta wannan dariqa ta mutu tijaniya shi tijani manzo Allah ne ba shi tijaniya a wani gari da ya ga manzo Allah Abu Sangol eh ya shiga halwa bayan ya dawo ya je ziyarar manzo Allah da kuma guraren da ya zauna a Shalat ya zauna a wato ainihin Misra wajen Shehu Mahmud al-Kurdi da kuma wato ainihin Shehu Hindi Abdullahi al-Hindi to din ya haɗu da su irin waɗannan manya-manyan matsancin shehunai da tun yana shekara 16 aka yi ma aure tun yana 16 bai ma ƙarinsa 16 ba aka yi ma aure ya ga matar za ta kawo min matsala sai ya sake ta kawai ya ba ta kuɗi ya ce ki haƙuri ba ni da lokacinki in na zai sauraren ki kuma ba zan samu nemi ilimi ba in na tafi kuma neman ilimi ki kuma na cutar da ke to ki haƙuri ki fita saboda haka shehu Tijani danna to ya je duk ya gama wannan kewayen wuraren da ya je dan ya je ya ziyarci annabi kuma can shi ruwa ya tafi bayan ya dawo to shine da ya zo wani guri da ake ce masa Abu Sangol to a wannan garin ne ya shiga halwa bayan ya shiga halwa to sai ga kakansa kuma a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Tijani daga yau ka daina yawo gun kowa duka ban musu da rikon su gaba daya su faya haka wurin karɓi wannan dariƙa ta ba shi ne ba shi dariƙa tijaniya ya ba shi lazamin safiya da na yamma ya ba shi istighfari da salatin annabi bayan shekara 4 sai ya sace ganin annabi sai manzo Allah ya cike masa da zikirin juma'a da wazifa kuma ya ƙara masa la ilaha illallah to tijaniya kenan ba lokaci da ne annabi ya ba shi gaba da a lazamin safiya ba shi da na yamma ya ba shi istighfari da salatin annabi sai shekara 4 kuma ganin manzo Allah sai sake ƙara masa da la ilaha illallah kaga cikin kina sanai kara madda zikirin juma'a da wazifa sai ta ce dariqa tijaniya kuma ya masa alƙawari duk wanda ya shiga dariqa tijaniya zai bar duniya cikin lafiya kuma ba hisabi ba hukuma kiyama kuma an zo karbar sa ba zai san ma an karba ba shine da suka tare shehu al-islam suka ce to ku yan tijaniya an ce an zo karbar ran ku ba ku ji zafin fitar rai ba kuma Allah ta'ala ya ce kullu nafsin zaiqatul maut dare za ta da nan zafin mutuwa amma banda ku ko akwai wuce shehu ibrahim ya ce barai kuwa matan nan da suka rinka yanke hannunsu suna kallon annabi yusufu duk sun yanke jini yana kwarara ba su san suna gani ba sun yi fana'i da kallon yusuf to sanda aka zo karbar ran batun jane shi kuma yana kallon mai gida sayyidina rasulullahi ya fana'i yana kallon manzo Allah bai ma san karbar ran ba saboda shi yusuf an ba shi rabar kai shi kuma manzo Allah shi yusuf da bai kyau shi kuma annabi shi ne kyan ba wai dukkan aka ba shi a'a shi shine kyan gaba daya sallallahu alaihi wasallam shi wata jani zo mana da ita wannan dariqa ta tijaniya shine lazumin safa da yamma har salatul fatiha na da rigimar da ake akan ta ba ta saba shi shi wata jani kuma tun kan aibe shi ake yi da yake mutane yawanci jahilai sun fi yawa wanda ba su ma san meye asalin abun ba tun ba a yi shi wata jani ba ake salatul fatiha shi ma gani ana yi ya dauka yana yi sai ga wani dalail yana na cikin wani salat yana cikin dalail alkhairati sai da wuce wannan yana yi daina salatul fati sai ga kakansa manzon Allah ce tijani ya ka daina yin salatul fati yace a wani salati ne na kafa sai sa kuma ce kai ka faɗa annabi yace haka ne amma kuma salatul fati ta ninka wannan duk usabayin jama'ikin Allah ya faɗa ba yace kuma salatul fati in kai daya sai ce ka ta daya bi kenan in kai biyu ta zama hudu in kai hudu takwas in kai takwas sha shida haka take ninkawa kawai ya koma yanayi kuma salatul fati shi Ahmad al-Bakari wanda shi salatul fati Allah subhanahu wataala yayi mabaiwata yana cikin Ka'aba gangan ya kwashe shi ko haka tsakanin bacci da farke sai salatul fati ta fado a gaban sa da ruwan gwal an rubuta ta ya dauka kuma yake karantawa jikan sayyidina Abubakar Siddiqu ne kagan wani ya zagi bai abin to ya san mu wanda ya zaga jikan sayyidina Abubakar Siddiqu ne shine wanda kadirawa suke fadi a cikin miyadi wa shehu Ahmad al-Kadir al-Zilani wa Ahmad al-Bakari zai samani to shehu al-Karim da sammani shine wannan na Tunus shi kuma wannan shi yake cewa Abdulkadir Jilani shehu Jilani kenan ka gani dan yau cewa Abdulkadir Jilani zai ce wa Ahmad al-Bakari shine mai salatul fatihi wani mai bai sani ba kadira bai san shine mai mai salatul fatihi ba wani ma tijaniya shi ma bai san waye ne kai da kai na ne take salatul fatihi kenan wace salatul fatihi waya ce wahayi ne akai wani to waya gida maka akwai wahayi na ilhama wanda ana yi kowane wali'i ba sai annabi ba akwai wahayi na ilhama wanda ana yi akwai kuma wahayi wanda sai annabi kawai shi yake yi wa ko ta haratul kamali shi mutun jani wahayi ta kai ba ilhama a ilhama ya tsinki don haratul kamali shi yasa da yawa wadan su ma suke cewa su kullu ne saboda yake fassarwa ba su yi fassara ba aiwa na bane wannan abu ne na bayin Allah shi kansa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ai sun ce yaron su ne sun ce yaron su ne shehu tijani sun ce waye duk wannan ba biyawa eh ana sauraron ma irin wadannan abubuwa shehu tijani yayi dariqar kadiriyya yayi dariqar sittiyya yayi dariqar mu'idiyya ko manzo Allah ya ce dukkan fasu gata wani ne sheinka ni ne murabbinka ni ne mai sadaka ga Allah ba wanda ya saku mai ma gori a kiyama ya ce ka samu wani abu a wajensa duka ban musu ba wani shehi tun daga kan kai tun daga na asali ma shehu shazali kowaye tayin kun gaba da yan tashi kiyama za su dauke a cikin shazaliya wa shazaliya rabbani duk da ni kun duniya shazaliya za su narke banda tijaniya ita kadai ita ta manzo Allah ce wannan ku ko kadiriya sheyin ta kafin manzo Allah wajen mutum ki shirin da wani abu ne har izuwa can hawa hawa kafin shi abul kadir ya karba haka ne da sauran dare ko da sumbaye amma ta sun dangane da manzo Allah wannan su kuma daga sai da Ali ne shi ko shoti ya karba da rika tijaniya ne shi da shi kai tsaye kuma ko ne ya ce da rika tijaniya ta su ce to tunda ba ka yi kai ka ki wani yana yi shi zai kwashi alhairi sun mata kunce misali kuma da shi Ahmad al-Bukhari din nan wanda ake bade duk irin waɗannan abubuwa da suke yi tawassuli ne suke yi da waliya waliyan suna tawassuli da su har ma na su kamar yin tawassuli da shehu Tijjani a cikin kasidinsa yayi akwai gurare da yawa da ta Arabiya wa kalqudu balqatun masatun min Tijjani Ahmada wa warisil ma'lum amma bi failati jiji Allahu na roke ka tarin gafara domin gode bun kashe mai tijaniya shi wannan duk akwai sai yawa kai yanzu in kan ne idan kai tawassuli kai ba tijani da shehin da ba ba tijani ba kuma ka ba tijaniya ka fita an kore ka sai ya sake ma tijani ne kai kuma su ka kuma zai iya yi da tawassuli saboda shehu tijani uba ne to wannan shi ne duk irin waɗannan saboda abu ne na rediyo da waye kowa abin da ya so kuma zai faɗa da ra'ayinsa da aƙidinsa wannan shi ne kawai zauna ko wani ya faɗi wani abu wannan ya bashi kafin shehu tijani salatul fatihin yake na shi wannan cewa madal bakari ji kan sai na bakar sabbiku ne shi ne mai salatul fatihi wannan shi ne kawai so da kuma ko da kamar misali wannan mai ya fassana layin asir ai an fada an ce za ka iya yin salatan waɗansu shegunai wanda ba ɗan ɗarika tijaniya ba dari kan ce ba a hadawa da kan hada ka fita amma za ka yi da su yawon sanatan mutane likwanti da ake hadawa na yi saboda neman tsari ko dafa yi ko samuwa to duk wannan babu wani matsala a kai saboda haka wani dan ya yi jawabi ko a gidan rediyo kuma dai na yaguwa saurara wannan an tambaye shi ma a wani gari an tambaye shi tsakanin dari wannan na sufaye tsakanin tijaniya da kadiriya an tambaye shi kaga duk da riko ne na bayan Allah dukkan su kuma zuwa ga manzo Allah ne jinkokin manzo Allah ne akwai garin da an tambaye shi yace ba wata dariƙa a duniya a yau sai kadiriya tijaniya ba ita domin yar kadiriya ce kai to da mutum ya fada ra'ayinsa kuma a garin sa ai ba wani abu ne wannan kan ba ku da eh ra'ayi ne wannan yawwa amma kai tafiya kaga kuma wa yake magana a duniya shine ma abin da ake nufi yi tafiya a duniya kaga waye ake magana wannan shine kawai ba wai wani abu ba to saboda haka mun mun gode saboda haka da rika tijaniya sai a filin tashin alkiyama sai ma a kiyama sai a kiyama lokacin da mai shere zai rinka nuna shi ma yana ga wani tijani nuna shi yana yi zai zauna kan kujera ta haske yana ga wani tijani ga shi tijani abul abbas yana nuna shi kaga taka ne shi yasa wani mai mawaki yake cewa dukkan waliyan duniya sun sallama a gare ka ne girma wali tijani sun sallama a gare ka tilas ahmadu sarkin su ma ya bi ka ya tijani shine wali shehu abdul qadir ya sun kuya a gare ka ya tijani shi ya kirare kan dukkan zamani na sa ya tace dukkan auliya kailani shi ko yima ya ce kan bata wagata take al'arifi na zamani jilani wannan bai na rubuce kai shi ko imami shi wuna mai daukaka farko da ƙarshe ya taɓa yi tijani ya ce kafafuna suna kan duk wali al'arifi da na dukkanin zamani in ka ji kai ne za ka fada hallaka ka mace da taɓewa ka san musarani wallahi mai kin shehu ba zai tsira ba kuma ran macewa babu ma imani ko ya fi dukkan auliya gaba ɗaya su ba ruwansu da shi da kin tijani madadin halitta yau na gurin gausu da wara dukkan
alif lanan ta shafe yubani ya annabawa mursalai sune kadai ba sa cikin tafkin wani tinjani sai ku sahabban annabi Muhammad to mun banda su yau waye kamar tinjani abun da kai
to kamar yin to yalla sakin Allah wa da ba komai cikin wannan tinjaniya sai ambatan Allah shi kadai to salli ala al-muqtari kuma sannan da salati ga abin zabi khair wa ra'i fi yatta alkai baki daya kamar da fa ma fi zikir shi amma zo wurin tinjaniya ba ta miki ya shi tinjani baka tabbaci muna fade ba duk wanda yazo yana ya shi tinjani ya shi tinjika ba lazumi bane yakwa mu a nafa da rikar ba sunan wani shehi da miki ambato muna kira muna salli babu shi shehun mu manzon Allah shehun mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma sai kuma salati da miki masa sai la ilaha illallah wannan shine kawai awwalin jinta jariya amma na wani shauki ko kasidu wannan zaka yi yakwa san da ban zaka yi wani shauki amma dai wadi na dariƙar babu sunan kowa sai Allah sai manzon Allah sai shauki jani kuma shauki janin aniya ne ake ce nayi niyya ko da Hausa ko da Larabci ko a zuciya yawwa na karanta wani dittin janiya don koyi da shauki janin kawai a cikin aikin Allah amma cikin wani dan ba sunan sa ba sunan kowa Allah annabi Allah annabi kura shi kansa shauki janin da rika batansa bace ta manzon Allah ce don gode ke mun ne kawai addini na Allah ne aka bayo annabi Muhammadu dan ga rika tijaniya ta manzon Allah ce shehin ta kenan ya ba wa shauki janin shi ma ɗaya ne daga mukaddamai kine shugaban mukaddamar dariga daka ne yayi nan wani yazo gai da shehu tijani ya ce shehu ba gane ni bane na karbi dariga gonka yace ba na bukatar gane ka tunda da baka dariga na mika ka kun manzo Allah ni na gama aiki na kai to ta yazo ce sai na gane ka na mika annabi kai to wannan shine kawai kawai ta yi da ayar abu ta ayi ta wayi wani jintin janiya shi ne tsantsar magani ga cutar da ta damu bawa ruwai da kuma kai ku yi kasa kasa latin kiro ku daina yi mana inkari mu yan tijjaniya an jahalatin saboda ku ci kai ne ja kai kawai yayin iska liba kai kuma kuna da wato yanayin zalunci wa udwanin da ke tare iyaka wa ainin jabayi da tsantsar wauta fagar ballagal hadi haqiqa hadi annabi Muhammad ya yi sanar da sakon Allah wa adda amanatan kuma ya bada amanarsa ya zo da ita ka gani ko haza hazo ruha duna shubuhat tijai saboda haka duk wanda suke taurari na shari'a su ma sun buta farkin wanda ya zo mana da shari'a shine sai na rasulullahi wal alam manya manyan wanda suka yi sabon Allah qadatun bi kafawi nabiyina su ma suna bin tafarkin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama litakabbal ladhi yakabru da kuma tafarkin wanda suka bi ma'aikin Allah sune sahabbai da kuma waliyan da suka zo da abun alheri duna birayi babu jayi a ciki sawabun dai ne mu a wajen mu jalilin babban wali au haƙirin ko wanda ake ganin ba komai bane ba ma a cikin waliya fa malana mu ba kowa ba gojin kowa a wajen mu siwa kafawi mu kawai muna bin tafarkin manzon Allah ne da kuma tafarkin waliyin da ya bi hanyar ma'aikin Allah dahara mutukan zamani haka muke safaha sai safiya da yamma a yarabban jibril labini ya ubangijin malaika jibril fasabbitan Allah kai wato tabbatar da ni barhama ala sunnatil hadi sunnatul hadi a bisa sunnar annabi Muhammad qulu ba ulai tabbatar da zukatan wadannan bayina ka wala yabtalina Allah bi zaiji Allah kada ka karkatar da zuciyar mu karkatar da zuciyar mu bi zaiji da karkacewa wala hawa da son zuciya na ishu murayu alal bayda a bisa hanya fara ita ce addinin musulunci da yawmi liqa'i har zuwa ranar haduwa da rasulullahi dan abdullahi wallahi kun yi shirin dini saboda haka shehu yace Allah muna roƙonka na roƙe ka wallahi kun yi shirin dini hazza muhibbina Allah kada ya zama wato rabban mutanena jishe barai Allah kada ka ba su bawon addini eh bawo na addini Allah kai zama shine rabban jama'ata balil lubbi ma'ara dai bari dai kwayar cancikin kawai ba wannan bawon ba ba gidar ba sai an taci cancikin mantiki shi yake nema kwayar kwaya wannan kushi muka samu
sarane ruwa nan magewayin soyayya yayin tafiya wajibtu li hubbihi na kusa saboda soyayyar manzon Allah a din musliya kan na kusanta shi saboda shauki wal karamu bala'i wannan soyayya da nake ta manzon Allah ita ce ni ma a wajena wa kullu walailahu kowa yana da laila wa barhamu mubtala barhamu ku an ni'im tashi bi ahmada khairin nasi da nabi muhammadu fiyayyen mutane aini bahai shine tsantsar kurjini a wajen nan a wajen mu wa min asadin ma asadan mu jaru alayya shau yace sun yi zalunci gare ni wa inna ni cewa ne mu bare su a garani a wani subayi dukkan sa'ana na bibice su ko ina yake a fadin duniya a wani subayi tun na karamin yaro ba wai yanzu ba makantan mafatahi kai sai sun shekara 40 suke samun fatawul akbar ni ko na samu fatahi inda mahaditin na zanin jego na mahaifiyata wa kal anat jami'ur rijalil gaibi gaba ɗayan rijalil gaibi ta sun ku ya kai kar ta haka kaza'i yau suna karkashin hukunci na su yadda ne da su walimla me yasa wannan fada ka ba wa ainil yawm fama kadahu fi shirki wal garbi fadfadan fama kadahu bas yanke fadfadan daji tuka ba fi shirki wal garbi gabas da yamma ko ina ila makati mutane suna ta tafiya ila makati zuwa makka to duk wanda ya je makka illa ne shan mishi zai zuwa ya sheki kai shi na ya dawo walimla me yasa wannan fada ka ba wa ainil yawm ayni muhammadi asalina ayyu asalina nabu muhammadu sara sirru sirru manzan Allah yayi sarriyar yana sufi haikali a jikina warwaye da fuskata wa ahli zamani ahlin zamani na kullum baki da yansu fa raqiyan sun samu babbar rabo raqiya kuma suna masu hawa cikin matsayi siwa man kalla na haji sai dai wanda yake bin hanya ta asira hawayi son zuciya ya riba ce shi to wannan yayi kasa amma dauce kuma ma dauce shada ban fadi wannan magana ina cikin jazaba ba a duk sana fadi ta wada awa aridatan kuma ba ina yin faɗar da awa bane wa amtu jami'ul faizina wala'i kai duk wanda suka samu babbar rabo ni ne na ba su cikin talla soyayyar ma'aikin ma fabi yarfaul jawr alazimu ni barhama da ni ne ake daga zalunci daga duniya baki daya kaga nan jinna maganganu suna fitowa kana sauraro wani shashasha shirbi kaga shi yanda ana magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fabi yarfaul jawr alazimu da ni aka dauke zalunci a duniya gaba daya wa innahu cewa lamarin bi fayriyana nabi rafaul wayi tuta ta musulunci ta addinin musulunci tana cira ne bi bayri da bayrata kai yawo a duniyar ma ka gani kuma in sha ya ti wanda ya so ya zo ya shiga bayra mu tafi wa man sha nawa wanda baya so ya ne zanta ba so miki yazo ba dama min yawa da ana kora ma koran mutane zai daga bayra kai tabiyar sa ka ahli shikai kamar yadda mutsiyata ma ba su biyo bai ki ma je canja hadin da yan uwansa mutsiyata marama idifa li nuri ilahina kai duk wanda yake nufin ya kashe hasken Allah subhanahu wataala domin ni haske ne na Allah da na hudo to duk mutumin da yake so ya kashe hasken Allah inji shehu radiyallahu ta'ala anu to aballahu an yadafihi Allah ya ki hasken ya mutu ragama idayi dan turmuzu hancin abokan gaba ta saurgimu bil mahi dalali anu fuman ya rashirka da sanni zan turmuzu hancin wa'anda wato ainihin suke gani suke hukunta Allah wanda suke hukunta Allah ma'abuta bata zan turmuzu hancin su bil mahir lalali da me shafe bata annabi Muhammadu ahli qila'i wadancan mutane sune ma'abuta qiyayya hadamtul ladzi kana asasuhu ni barhama na rushe foundation na ginin dukkan makiyana duk foundation din su na rusa shi bisiral mukaffa la yuhaddi binai amma ba wanda ya sani kuma ya rushe nawa ginin da sauran annabi Muhammadu ramauni makiya sun jefe ni da bakaken maganganu kala kala kuma sun min asiri wa ma na lu muradan amma ba su samu muradin su ba wa inna ni cewa ni barhama umazziqu bil mahi jumu'a idai ina kekke ta abokan gaba ta makamin keta sun shine almahi annabi Muhammadu sai yuzamu hazal jam'u da sanu wato ainihin sai yuzamu hazal jam'u hakan wato ainihin wato su jam'in wato yan adawa
da sannu taron su zai tarwatse ya watsi baki daya wayinna mun cewa su yi walluna adbaran zaka ga suna girkawa a guje eh suna bada baya riqaba imai eh wato ainihin wuyan bayi ya sumuna rayman dan adawa sun alamtar da zalunci lil khadimi ga hadimin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun alamtar da zalunci gare ni
wa innahu cewa shi ko barama tatarwasa gamba watari yayi karkuwa da abin zabi annabi muhammadu shine garkuwa ta eh kamalar mai tun gabanin sukan
kafin su yi sukan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni shine garkuwa ta ayu sha ala jaril amin khadimihi makaida abana illi ahli bagayi shehul islam yace yanzu kuna jin za a ji tsoran wato ainihin sharri li ahli bagayi na ƴaƴan karwai ƴaƴan iska ƴaƴan karwai muzinata eh ala jaril amini a ce ni makocin manzon Allah zan ji tsoran su zai yu khadimihi kuma hadimin gidan ma'aikin Allah to ba zai yu ba to waqad zaraf na waqad zaharaf al aqwam makaran bena da watin wayancan kafaran ma na san farko sun shirya makircin su sun kawace shi bena da watin a gidan shawara da suka shirya zamanin manzo Allah su kafiran wahadu kitaban suka rubuta takarda kasa da daf'ir riyai suna nufin su tunkude hasken Allah manzo Allah gashi ko abin biyu ba wajau sai ga su sun koma bi badarin lokacin da aka ji yakin badar
hayruhum wato wadansu wata'u sun zo bi badarin a yakin badar sun zo hayruhum akan dawakai wani jalin wadansu kafaran kuma suka zo a kas wa ba'u amma sai gashi sun koma bi izni a cikin kunya zahirin abayyane kafaran suka ji kunya wa ba'i kuma suka koma da kwalara Allah ya kiyaye mu wa almanahu wa almanahu lima yatawafa yanzu duk abinda kafirai ke mai bai wani abinda suke manna yanzu su yan adawa da kafiran zamanin sa shi ne yake ta kama ga nan manzo Allah yace to annabi ma fa bayan da suke da shi wancan ni ma ne yanzu bayan da za su yi da ni eh shi ne yace wa almana wal ma ya tawafa bi baitihi yanzu sun hana annabi Muhammad mai shafe bata sun hana shi da wani a dakin Kaaba bi makkata yawmul fatahi lokacin da aka yi fatawa makkata darana aka yi ba cikin dare ba shine yace waqata ruha'i lokacin hanti aka ce duk wanda aka ci karo da shi aka ci shi kawai aka ci shi kawai mai san kansa da arziki to kai ya fito sun ce manzo Allah ba zai fita da wani ba manzo Allah ya fita wato makkata kenan goma ka wajen 300 da wani ba kan Kaaba din aka watsu su sai da Ali ya rinka tunkudo su ana rigar ga zasu baki daya eh to da manzo Allah ya zo gaskiya ta zo kawai eh kowane gunki sai da Ali zuwa wani gunki ma baya ta bashi nuna shi yake kawai da sanda sai aka ya fado idan ta al-haqu wa ma hakal badil innal badila kana zahuka biya nuna gunki sai aka ci ya fado saboda na ƙaryar ne ba na gaskiya ba ne shehu ibrahim wa almanahu na sharri diyanati daiman duk kafircin da kafaran wancan lokacin suka yi duk kafircin da suka yi sun hana musulunci ya na sharri a duniya daiman har abada bi kulli biladillahi a cikin dukkan garuruwa na Allah ta'ala kuma ba kai zon zamani duk abin da suka yi kuma gashi har yanzu musulunci yana da salatu wa salamu salati da amincin Allah alaihi ya tabbata ga annabi Muhammad mai gidan mu bi kadari daidai gurgurdan kadarin darajar annabi a gurin Allah wa alin da alai wa sahabin da sahabbai wa ahli walai da wadanda suke san annabi shine ahli walai masoyan annabi su ma su shigo cikin salatin shauri islam kasihu tafin rairayi bisalkin a cin salko guri ne ila wajil aqiqi zuwa kwarin aqiq hanantu ilaihi na yi soyayya ga wannan gurare wal buadu kaibu zuciyata tana mai bakin ciki da rashin komawa waɗannan gurare kaibu ni ma abocin bakin ciki ne saboda ban koma wannan gurare na Madina ba alilu kuma ba ni da lafiya cikakkiya mu gurmin amma fa ni mai bege ne wa mutayyama kuma abin begantarwa ba ba wa garibu kuma gani ni ba ko ne duk garin da naje bako ne ni a garin amma kuma bihi da albarka na Muhammadu khaffatul ajnasu yare jin suna na gurare suke zuwa su kewaye ni kowa ya saurari menene abin da nan ji amma cha akwai gurin ma da yace fa wakati ya sa mitu yau lokacin nan ni yake sauraro duniya gaba daya wannan littafin ba wanda bi kewaya ba kuma malaman sun ji waliyan sun ji kuma sun karanta to ga kuma zamani ya zo duk bayanin nan da muke a waya ake tura shi kuma koyi da ya tura tana ba su ruwa ke ji ba abin da yake haka ne kawai kayan iska ma suna yada manufofin su na kani da yi bare kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka abin da yake gaskiya saboda haka gari kun cewa yace ni ba ko ne fala shakam babu wani tamka gare ni yukasi shi tuna gode yake gogayya da ni a wajen wannan bakin ciki rashin komawa zuwa wadansan gurare muhalin alayhi alwasalu kuma gashi abun korewa ne da saduwa zuwa gare shi wawa karibu amma kuma gashi ba kusanci ga manzon Allah a fili ina ganin ma'aikin Allah amma kuma gashi daga kaula zuwa madina akwai nisa karibun ilaini makusanci ne zuwa ga barhama manzo Allah muna tare da ma'aikin Allah kusa da ni yake ma'ihibbu daga abin da nake so din nan wayastahi bahitun alaihi dahara gashi gani ga ma'aikin Allah amma kuma ga nisa tsakani na da nan da zuwa can fa hawa ajibu amma wannan abu ne mai mamaki abun mamaki ya ce ga ka ga mutum kusa da shi amma kuma yayi ma nisa ga ka gashi amma yana nesa sai ce ajibu abu ne mai naban mamaki ka isin kamar raguni ne hine ka tulu har sama wanda ishirwa take so ta kashe shi ishirwa tana nufin kashe shi alayhi biyahum karuwa a gare shi yana hango ruwa saman sa ta tace kalkurati kamar ruwan korama furati azubu ta tace ruwa yana hango amma ya kasa zuwa yanda tawahamtu ayatin nabi na siffanta ayoyin ma'aikin Allah a cikin zuciyata fa rabtuhu to nan take sai ne sanin cewar huwa kullu min kullu annabi shine duka daga gare shi take laysa aribu ba kowa sai shi ba wani daya laysa aribu ba wani daya shi kake fa minhu abuhu baban sa annabi adam uban mutane fa minhu daga manzo Allah yake shi ma minhu musa kalimuhu annabi musa mai zance da Allah shi ma daga manzo Allah ne aka halice shi kamar shi haka nan annabi Ibrahim kabalar ruhi wanda yazo annabi Ibrahim kabalar ruhi kafin annabi Isa yazo wa huwa habibu ana Muhammad masoyin Allah fa yuratu khairul khalqi farat alaihim fayra fayruri na manzo Allah ta kwararo ga wadannan annabawa duk sun samu fayra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasadal ladhi wa fahu minhu nasibu duk wanda ya samu babban rabo abun Allah fasadal ladhi saboda haka shi ma ya zama shugaba duk wanda ya samu rabo na san manzo Allah to shi ma yayi shugabanci wa wani shi baitan shawi ya ce ga wani baiti na ina waki shi ni ma zan fade shi yanzu ku ji amma ba nawa bane wani ne yayi dan ka wani ce ah koyo cikin wakoki mun karanta ba na to shi ma ya fada eh kan ka fada ya fada wa mun shi da baita ina wake baiti kala wal fahalu matihan wanda amalan mawaka ya fade shi amalan mawaka shine alqama ya fada wannan baiti wato ya fada wannan baiti yace wa muslimi siwa khairul anami kazubun jikin ibrahim yace to wancan wakar da shi amalan mawaka yayi ya fada wani mutum a duniya yayi shi to ku sani wa muslimi siwa khairul anami yaban wani ba manzon Allah bai halitta ba ko yaban waye kazubu ƙarya ne dan sai ya ƙarya a ciki shi da shi alƙama da kuma waye shi yace ka sani ƙarya sai ta shiga ƙarya ne kawai fabi kulli ayin waƙar da yayi shi alƙama wani sarki ne ya kama wani dan uwansa ya daure shi suna dan uwan nasa shahasu da ya daure shi akan yi sarkin yaki ya sace shi kawai sai ya je yana cikin ma wannan baiti yana ce bi kulli hayyin kadabal tabini matin fa huwa lishasin min zadaka zumu yace bi kulli hayyin cikin kowane dangi dukkan kabilan duniya kadabal tabini matin hakika ka kakkabo baiwarka kai wannan sarki fawokali shasin yakika ya cancanta ga shahsu dan uwana da ka kama min jadaka ya samu baiwa da ka gare ka zanubu ka bashi bukuna goga to bukuna da yawa ka kwararo mu alkhairinka to nan da ya ji dadin sarkin sai ya sa aka sake shi sannan aka hado goma ta arziki kuma da kudade to riguna da alkhairai saboda wannan baitin da yayi to shine shi Ibrahim ce to shi wanda yayi wannan baitin kariye yake baitin nan manzon Allah ne shine mai kakkabo kowa ya samu ba wancan wancan kariye yake shine ce fi kulli hayyin cikin kowane dangi ko na kabila kada ka faɗa tabbini imatin haƙiƙa ka kakkabo baiwanka gare su ya rasulullah to juyar da abin kan ma'aikin Allah fa hukka li ibrahim sai ka shafi shi hasudin eh kanka ce li shahasin dan shi ba shi yake magana ba fa hukka li ibrahim ya cancanta ko ga ibrahim kaulaha min zadaka daga baiwanka rasulullah zanubu ka farawo magunguna eh haka gojeke ko da zaka ce ba rubuta ba to haka ne eh bi hakika saboda alfarma hakinka ya ma'aikin Allah fashfafi kai cetuwa cikina fa innani fa inni cewa ni barhama muqayyatun abin da bai bai wa ni amman da bai bai ma al-urzi tare da kuma gurguntaka ga ni gurgu kuma ga da bai bai tashin hankali halban kuma ga na can baya a gefe an watsar da ni to ashe ba dauri ne da ije aka da bai bai shi ba sai yace wal quyudu zunubu waɗannan zunubai su ne suka yi min da bai bai zunubai tawaru kenan amma ga zunubi ya da bai bai ni ga gurguntaka ga na can bayan watsar da ni to amma fa an tashafi mul muzunubina kai ne mai ceton masu sabo rasulullahi wa gairihim wanda ma ba sa saban kai zaka cece su to bala raza ni ma kade huddu raqibu wallahi tunda kai ne mai ceton masu zalibi da marasa zalibi bala raza ni ma kade huddu raqibu duk abinda malaika raqibi ya rubuta na zalibi na ba zai cutar da ni ba yaje ta rubutun sa shi ma aiki Allah ya sa shi Ahmadu ya Ahmadu ya mai balali ya mai shafi bata Muhammadin annabi Muhammadu wa aqibu arsalal ilahi na karshen manzannin Allah habibu soyin Allah a hashiru wanda Allah zai tashi al'umma gaba daya shi yana tsaye ya daha ya tsarkakace muka fa abin biyar wa annabawa mubashiran mai bishara da aljanna ajin musliman ka tsirar da wannan mai zulubi min ma janaru yazuhu yau ba bahama yazuhu zai zakwanye zai narke min ma janahu daga abin da yana laifi tasallam aya muhammadu ka kubutar da shi ya abin zabi tasallam aya muhammadu kalbi ka kubutar da zuciya ta ya abin zabi sai da rasulullah wa bukani ka fanso ni anil nafsi gabarin san zuciya eh wato ya nafsul amara kenan ka kubutar da ni daga nafsul amara alli min suwaka atubu na tuba ga wannan ka ya maike ya ubangiji ba na tuba daga barin kowa sai kai hadisa tarta min muqtari muqtari qurbihi an zaba annabi muhammad daga cikin zababbin zababbin zababbu sai da aka tace a cikin larabawa mura banu hashim sannan aka fitar da sayyidina rasulullah a ta khalifa hasin jawa wa salimu ya rasulullah yanzu ka bar mai saban nan wa wa salimu wanda yake wato abun wato ainihin riba cewa ka bari ya wulakanta manzo Allah ba zai bari ka wulakanta ba shi Islam shafa'atun al-usma titan ka mai girma limisli ga misalin mutum iri na barhama fa kullana shafi'an ka kasance mai ceto gare mu gaba daya mu da ni da mutane na mun gode shi Ibrahim fa inni cewa ni fa innal yawma cewa ni a yau jigitu gunibu na taho gaba dai kuma zuwa gare ka ya rasulullahi eh wannan fa wani ya rasulullahi ka daga ni ka daga darajata wal taraba anni kuma ka yaddani fa in yakun siwa ka nasibi Allah in dai rabona a wajen wani zan samu ba kai ba ma atani nasibu to raban bai zo mun ba babu shi bai zo ba idza rabbil mukhtaru anni idan mukhtaru abin zafin halittar Allah manzo Allah idan ya yarda da ni ni na sani in dai annabi ya yarda da ni falam balama kala wishatin ba ruwa na da maganar annabi mai duk abin da annabi mai zai fada a gaba a kai na zai fada in dai annabi ya yarda da ni wai ka tawayyo kana bani mamaki ina al'ajabin ka manzo Allah ya yarda da ni kai kuma ka ce hindun garu wai hindu tana fushi to tai tayi ma ina ruwa na da ita hindun banza kai eh wa in saluni idan aka tambaye ni ana habibi kai barhama waye masoyinka wa mazhabi me mazhabar abinda kace bi hanyar ka jawabi to ga amsa ta da rasulullah shine annabi muhammad shine mazhabi na kuma shine masoyina ina kutibu yayin da nake amsa tambayar da aka yi min idza ba'ina lil mamdu yawman idan wanda ake wa waka da yabo da kirari wata rana ya gaji ya bar ya ba ya gaji har ya koma ya yi ruwa ya koru wanda yake mara abun ya gaji saboda bayarwa ya zama marwaci ma to san da wancan yayi ruwa ni kuma fa inna ni cewa ni habibi na wa masoyin wa mamduhi kuma wanda nake wa yabo alkarim mai girma ne wa hubu kuma mai bada baiwa baya gaji ya rasulullahi anabtuhi kullal madami'a madani na ratiya manzon Allah dukkan tsammani na na kwadayi na ratiya ga ma'aikin Allah yafi an tinda na taso haka nake wa sharhan da lokacin da na zama kwarzo wa shaykhan da san da na zama dattijo Shehu Ibrahim a gaishe ka shugaban dattawa kana Allahu mashimu hakika furfura ta daukaka Shehu Ibrahim bi mun da jikan musulma barkon nan naka mai girma ajinsa limadihin wanda ka yafa wa madihinka ya nema yabo ka yafa mai ya rasulullahi ajinsa to ni abinda nake nema ni nawa barkon ajinsa kamar din ka tsayarar da ni ka taimake ni da sanyi ka sanya ni ya ma'aikin Allah la tanahu lahibu kada ku kusanci wuta wuta a kiyama kar ma ku kusanci ta ba ni ba wuta ni abinda za ka yi min kenan ya rasulullah ta wuce wutan kenan ni na barkon kenan ta kulu ala ya naru kwane ga kudi can a tsakiya kun an hukun eh ta kulu ya rasulullahi wannan fa na qur'ani kaji ko wani yana rukuni fada wa salamu ala ibrahim annabi ibrahim to ni ko ni ne ibrahim dan annabi muhammad eh annabi ibrahim halilullahi eh fada dan allah ne kuma fada dan annabi muhammad eh haka ne abun eh to shine yace ta kulu ala ya narukuni bardan ya rasulullahi kace ke wuta kage a wutar a jira ita wutar ka sai ya fata ya maikin Allah ke yanar ke wuta bardan ke sama sanyi amma musulman mai lafiya dan akwai sanyi mai cutarwa in ka jefa ma kankara kan ka dandana ho eh to mai lafiya lisan abdi ga wannan bawa Ibrahim bin ya ma aqama asibu mutukar dutsen asibi yana nan wani dutse ne shifinadde wanda aka ce har abada wannan ba ta yadda ba zai ba a kabace kawai a shimfida cikin kasa je to mutakan dutsen yana nan haka abin yake alayhi salatu wassalamu wa salamuhu salatin Allah sanamin Allah tabbata gare shi yumaziku ash'alal bagati kalibu kalibu runo wani abin yake ce ma runo yana yin abin da tsinken tsire to na karfe amma mai kai biyu kai biyu ne dashi eh nan kai daya nan kai daya sannan kuma ga murkin a tsakiyar dogon inda ba a riki na masu arzikin dane masu kudi a kofar gida ake zama sai a zuwa sa garwashin wuta naga sa garwashin aka ajiye to sai a zuwa tsintsira nama a jikin sa naga tsintsira nama kawai sai a dora shi akai idan ya ga su sai a jira da bangaren ya ga su sannan sai a zanzare shi sai a zuba masa yaji sai a kama shi to wannan karfan shi ake cewa runo to shi ran yace runo shi wannan karfan runo din yumaziku ash'alal bukati eh ya cacce ta gabobin azzalimai ayyan iska karfan ya dadda sai gabobin su shi mai barayi dan shi wa makami ne ta makami ne zuko zuciyar tsire ya zai kikkisa da shi to bare kuma wannan karfa yace to wannan karfan runo din yace ya cakke ta gabobin azzalimai mutiyata Allah ya kiyaye mu daga sharrin su
amin
alayhi salatu wassalamu salatin Allah sanamin san Allah tabbata gare shi wa fihi bil amdai ina zuwa gun manzon Allah da ya banni kala wa hawa yusibu shi kuma manzon Allah mai bada kyauta ne ga abin da aka yi masa yana bada sakayya alayhi salatu wassalamu salatin Allah sanamin san Allah tabbata gare shi fayin ni ladaini bis sana'i kharibu ni mai hudaba ne cikin yabon manzon Allah eh ni ka dinna hudaba yabon annabi ne a ciki sallallahu alaihi wasallam khadifun mine mai yawan hudaba ne wakawalin kuma fanna da magana akwai yawan magana amma ba surutu irin na banza na shiri ta irin namu da ake ba ma ba shi ba ni mai yawan magana ne ladaini amma ga annabi mamba eh wannan haka ne ni mallan namu aka kwantar azubuti sai likita yace aka duba yace mallan idan kana so ka warke ka daina yawan magana kana da surutu kuma wannan kafar takaji a daina yawo da ita mallan namu yace haka zan mutu a koma gida yace baba me yasa ka ci haka yace to ai wannan kafar da kace ta fiye yawo kafar yawan wazi ne take ka ce irin ka shi ina yiwon magana ina da surutu ranka juro yace maganar karatu ne kullun sai na bada ilimi tun safe ana daukar karatu tun safe karfe 8 da safa ake bada karatu a banmaja sai an kai har karfe 2 na rana in karfe 2 tai sai a huta a ci abinci da an yi sallar asar sai a dawo ne karatu bayan an yi wazifa sai an kai magariba da an yi magariba sai a ci abinci a dawo idan ya zo ya zauna nan kofar gida sai karfe 1 na dare yake tashi yace da likitan haka zan mutu kuma aka yi mutu to ai shine ma'ana eh yace zurutun ba na banza bane zurutun wazi ne kamar kuma ya wanda take na wazi ne saboda kuma wallahi haka zan tabi mu ma aka za mu tabi barkan manzo Allah eh shi yace to ni mai yawan magana ne amma a cikin ka ya rasulullahi wadabun kuma ni mai yawan tsammani ne wa fayr malazil alamin sukubu malazil alamin mafakar halittar Allah gaba ɗaya mafakarta inda ta fake mafakarta manzo Allah kenan sukubu ya mai kwararowa ne wa fayru da fayra shine ma'ana eh fayra shugaban halitta mai kwararowa ce zuwa gare mu eh muna roƙon manzo Allah ya karo mana fayra dan ya ba mu gaskiya muka ce mu samu fayra ba mun yi mutunci mu yan fayra ne ko muna ciki kuma a cikin fayra muke manzo Allah ya kara kwararo mana alaihi salatu wa ta gare shi ma al-ahlul kirami da alayansa masu girma wa sahabi da sahabbansa ya hinnu ila mahiralali natibu wadanda wato ainihin suka zama izuwa ga mai shafi bata rasulullahi dan abdullahi suka zama wato ainihin ababan wato ainihin zabi wanda aka zabe su saboda soyayya da suka yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.